ban kasa Muhammad Buhari ya sha alwa shi hukunta waɗanda ke da hannu cikin lamarin. Mutane uku ne suka mutu yayin da 27 ke kwance a asibiti suna karɓar magani sakamakon bullar cutar kwalara a jihar Gombe. Daga ƙetare kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaɓe a karo na biyu. Samun katin zaɓenka na dindindin shine hanya ɗaya da zaka taka rawa wajen bada gudunmawa ga cigaban ƙasa. Kasance cikin rukunin masu ƙaunar cigaban ƙasa, ziyarci ofishin bada katin zaɓe mafi kusa domin ka mallaki naka. Mai sauraro, assalamu alaikum, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, ga labarin rana. Shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya bayyana takaicinsa bisa kisan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a jihar Filato, inda kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta sarara ba har sai ta tabbatar da dukkanin masu hannu a cikin al'amarin sun fuskanci fushin kuliya. Shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi ta cikin shafinsa na Twitter, inda ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici kuma mai sosa zuciya. Shugaban Muhammad Buhari ya kuma jajanta wa al'ummar jihar da kuma iyalan waɗanda wato aka rasa sakamakon wannan balahira. Ta cikin shafinsa na Twitter, shugaban ƙasar ya ce irin wannan kisa na ba gaira ba dalili da kuma asarar rayuka da ke ci gaba da faruwa a jihar Filato abu ne mai matukar takaici da kuma ban tausayi. A don haka shugaban Muhammad Buhari ya ce ba zai samu sukuni ba har sai ya tabbatar waɗanda suka aikata wannan amari an damƙe su an kuma hukunta su daidai da abin da suka aikata. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 86 biyo bayan wata balahira da ta auku a ranar Asabar din da ta gabata a karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato. Rikicin da ake zargin wasu 'yan ta'adda ne suka tayar da shi, wanda kuma ya kusa janyo harin ramuwar gayya daga al'ummar garin Najos a jiya Lahadi, lamarin da ya sanya gwamnatin jihar ta kafa dokar takaita zirga-zirga a fadin jihar. Wani mazaunin garin na Barikin Ladi ya shaida mana ba labarai cewa akalla mutane 120 ne suka rasa rayukansu yayin ɗauki ba dadin. Cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar ta bakin kakakinta ta Netfm, da yammacin jiya Lahadi ta ce mutane 86 ne suka mutu, inda wasu 6 suka jikkata, aka kuma kone gidaje sama da 50 tare da lalata motoci 15. A cewar Mista Yefe, an gano adadin gawarwakin ne biyo bayan binciken da 'yan sandan jihar suka yi, da wanda kwamishinan 'yan sandan jihar Undi Adi ya dora wa alhakin gano gawarwakin. A nasa bangaren gwamnan jihar ta Filato Simon Lalong, wanda ya kuma jihar da yammacin jihar bayan kammala taron jam'iyyar APC na ƙasa, ya buƙaci al'ummar jihar zauna lafiya da juna, ya kuma umarci al'ummar da kada su sake wato su karya ƙa'idar dokar takaita zirga-zirgar da aka sanya domin gujewa fadawa fushin hukuma. Hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta koka dangane da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke wakana tsakanin sojoji da sauran jami'an tsaron ƙasar nan. Shugaban hukumar ta NDLEA Muhammad Abdullahi ya yi wani taron manema labarai jiya Abuja domin bikin ranar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta duniya. Ya ce tunan hukumar ta yi nisa wajen tattara hujjoji kan ta'ammali da miyagun ƙwayoyin da ke wakana tsakanin jami'an tsaron ƙasar nan. Muhammad Abdullahi, wanda ya samu wakilcin shugaban ma'aikatan ofishinsa Femi Olorun Toba, ya ce hukumar ta NDLEA za ta ci gaba da yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ba tare da la'akari da waɗanda ke shiga harkar ba. Da take mayar da martani kan zargin shalkwatar tsaro ta ƙasa, ta musanta zargin da hukumar ta NDLEA ta yi, tana mai cewa duk da hakan za ta yi nazari kan zargin. Muƙaddashin daraktan yaɗa labaran na shalkwatar tsaro ta ƙasa Brigadier General John Agim ya ce nan ba da daɗewa ba za su fitar da sanarwa ta musamman kan zargin da NDLEA ta yi. A nasa ɓangaren, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ƙasar nan Jimon Moshood ya yi watsi da zargin, inda ya kalubalance hukumar ta NDLEA da ta bayyana sunayen jami'an 'yan sanda da ta sani suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Wani likitan ƙananan yara a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke nan Kano, Farfesa Muntasir Ibrahim, ya buƙaci al'umma da su riƙa yin gwajin ƙwayoyin halitta gabanin yin aure da nufin rage yawaitar haihuwar jariran da ke ɗauke da cutar amosanin jini, wato sikila. Farfesa Muntasir Ibrahim ya bayyana hakan ne a jiya yayin taron wayar da kan wasu da ke ɗauke da cutar ta sikila, wanda wata gidauniyar masu ɗauke da lalurar ta gudanar jiya a nan Kano. Likitan ya kuma bayyana cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawaitar haifar jarirai da ke ɗauke da lalurar ta sikila a cikin ƙasashe da ke da masu cutar da yawa a duniya.
da babu wani abin da muke yin masu ciwon sikila sai dai mu ba su alluran rigakafin za su hana su samun ciwoka yanzu ilimi ya karu har an samu cewa ana iya ɗebe bargon mai ciwon sikila gaba ɗayansa a sake zuba mishi bargo na jini wanda yake na daidai wa daida in aka yi mishi haka nan gaba ɗaya ciwon sikilan ya rabu da shi kenan har abada
a nasa jawaban shugaban tsare-tsare na gidauniyar masu cutar da sikila Ayo Bani Bakari ya ce sun shirya taron ne da nufin wayar da kan waɗanda ke ɗauke da lalurar kan yadda za su iya samun sauƙi ta hanyar yi musu dashen bargo.
Akwai wasu likitoci ne daga India da suka yi research akan sickle cell da shi ne sai suka ce za a yi dashen farko a jikin mutum idan an yi duk wannan shan maganin da mutum zai yi kaga ba zai ci gaba da yi ba za ka iya kaman ka samu warka kenan zuwa na wani tsawon lokaci.
Wakilin Mu'awwal Hassan Fage ya rawaito cewa yayin taron wani asibiti mai zaman kansa a kasar India ya gabatar da makala kan yadda yake gudanar da aikin dashen bargon ga masu lalurar kuma su samu lafiya. Kuna sauraron labaran Freedom daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet freedomradioenergy.com ko kuma ku kira mu ta kan lambar waya 0800-922-0885. Akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a zangayar madaki da ke jihar Gombe inda kuma 27 ke kwanci a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara. Kwamishinan lafiya na jihar ta Gombe Dr. Kennedy Ishaya ne ya tabbatar da hakan a jiya Lahadi lokacin da ya kai ziyarar asibitin Shakatafi na garin madaki domin duba waɗanda ke kwanci. Kwamishinan ya ce a cikin kwanaki uku kadai yara 30 ne suka kamu da cutar ta kwalara inda kuma uku daga ciki suka mutu. Shaya ya kara da cewa kawai yanzu an samu nasarar shawo kan cutar akan mutane 15 inda kuma tun aka sallame su suka koma gida yayin da har yanzu 12 ke kwance a asibitin. Ya kuma ce gwamnati ta samar da dukkanin kayayyakin aiki da ake bukata domin ci gaba da duba waɗanda suke wato suka rage asibitin. Sannan ya shawarci al'umma da suka yi rahoton bullar cutar da zarar ta faru a wani wuri. Kwamishinan ya kuma bukaci ma'aikatan lafiyar da kada su yi aikin ganin ido su tabbatar da sun yi aikin da ya dace domin kubutar da al'umma da al'amarin ya shafa. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Nupen ta nuna rashin jin daɗin ta kan kuɗaɗen da ake zargin 'yan majalisar tarayyar ƙasar nan sun rage daga cikin kasafin kuɗin bana musamman abin da ya shafi ɓangaren ayyukan gina manyan tituna. Shugaban ƙungiyar William Aforeha shi ne bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai jiya Lahadi. Yana mai cewa zaftar kuɗin manyan ayyukan ka iya kawo koma baya cikin farfaɗowar da ƙasar nan ke yi daga masarrafin tattalin arziki. A larabar da ta gabata ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zargi majalisun tarayyar ƙasar nan da zaftar wani ɓangare na kasafin kuɗin bana da ya aike musu domin tantancewa inda kuma suka yi cushen wasu ayyuka na ƙashin kansu da ba su da muhimmanci sosai. Daga cikin ayyukan da kwaskwarima ta shafa sun haɗa da na titin Badin zuwa Shagamu zuwa Lagos da aka ware wa kuɗi naira biliyan 11 da miliyan 500 inda aka zaftar naira biliyan guda da miliyan 14 daga ciki. Nufin ɗin ta bayyana tituna a matsayin wani ɓangare da ke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Har ila yau ƙungiyar ta shaida cewa rashin kyawun tituna na janyo hatsari da ke haddasa aron rayuka da dukiyoyi. Shugaban majalisar dattijai Abubakar Bukola Saraki ya kalubalanci sabon shugaban jami'ar APC Adam Oshumale da sauran waɗanda aka zaɓa tare da shi da su gudanar da ayyukansu cikin gaskiya da riƙon amana. Saraki ya yi wannan kira ne lokacin da ake kammala taron jami'ar APC na ƙasa da aka gudanar jiya Lahadi a birnin tarayya Abuja. Ya kuma ce wannan lokaci da jami'ar ke neman makoma mai kyau a nan gaba akwai buƙatar sabbin shugabannin soyayyar rawar da suka taka a shekarar 2015 su kuma tuna yadda suka murƙushe jami'ar PDP a wancan lokaci domin ɗorawa a gaba. Bukola Saraki ya kuma ce ya lura akwai wasu muhimman mutane da ba su halarci taron ba inda ya ce akwai buƙatar a bisa a lallaɓa su a kuma yi tafiya tare da kowa da kowa. Ya kuma ce jam'iyyar ya kamata ta tuna nasarar da ta yi a baya a don haka jam'iyyar ta dunkule wuri guda domin sake samun irin wannan nasara da ta samu a baya. Kodayake Sarakin ya ce ya amince akwai matsalolin da ba za a rasa ba a cikin jam'iyyar inda ya ce wannan kuma alhakin sabbin shugabannin ne suka cewa sun dawo da komai kan tafarkin daidai. To yanzu kuma sai kasashen ƙetare inda hukumar zaben ƙasar Turkiya ta bayyana shugaba mai ci Recep Tayyip Erdogan a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar a zage na farko. Shugaban hukumar Sadi Guben ya ce Mr. Erdogan ya samu gagarumin rinjaye a cikin ƙuri'un da aka kada, sai dai bai bada wani ƙarin bayani ba. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun fitar da rahotanni da suke cewa Mr. Erdogan ya samu kashi 53 cikin 100, kuma an kammala kirga kimanin kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada. Shi kuma babban mai adawa da shi Muharram Inci ya samu kashi 31 cikin 100 na ƙuri'un. Rahotanni sun ce masu adawa da shugaba Erdogan ba su miƙa wuya ba a hukumance, amma sun ce za su ci gaba da fafutukar ganin demokradiyya ta samu gindin zama a ƙasar. Tunda farko 'yan adawa sun nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaben da aka riga bayyana wa kafofin yaɗa labarai. A nan kuma gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta ce harin bom ɗin da aka kai kan taron yakin neman zaben jam'iyya mai mulki ta Zanu PF da shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa ke jagoranta ba zai sa a ɗage zaben shugabancin ƙasar da aka shirya yi ba a ranar 30 ga watan Yuni mai zuwa. Kwana guda bayan kai harin da shugaba Mnangagwa ya ce shi aka so hallakawa, rundunar 'yan sanda ƙasa ta ce mutane 49 suka jikkata a harin. Daga cikin waɗanda harin na birnin Bulawayo ya rutsa da su akwai mataimakan shugaban ƙasar guda biyu, wato Kembo Muhadi da Constantino Chiwenga. Zaben shugabancin ƙasar dai da za a yi a ranar wato nan da makonni biyar shi ne na farko da zai gudana tun bayan fara mulkin shugaba Robert Mugabe mai Brabus da ya shafa tsawon shekaru 37 yana jagorancin ƙasar. To ƙarshen labaran Freedom kenan, amma ga bitar mai mankanus kafin mu sallama. Kunji cewa yayin da rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 86 biyo bayan wata balahira da ta auku a ranar Asabar din da ta gabata karamar hukumar Barikin Lade da ke jihar ta Plateau, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana takaicin sa bisa kisan wato wasu da basu ji ba basu gani ba a jihar ta Plateau, inda kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta sarara ba a sai ta tabbatar da dukkanin masu hannu a cikin al'amarin sun fuskanci shari'a. Mun ba ku labarin cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a tsangayar madaki da ke jihar Gombe, inda kuma wasu 27 ke kwance asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara. Kwamishinan lafiya na jihar ta Gombe Dr. Kennedy Shaya shi ne tabbatar da hakan a jiyar Lahadi lokacin da ya kai ziyara asibitin Shaka tafi na garin madaki domin duba waɗanda ke kwance. Daga getare kuma mun ba ku labarin cewa hukumar zaben ƙasar Turkiya ta bayyana shugaba mai ci Recep Tayyip Erdogan a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar a zagayen farko. Shugaban hukumar ta zaɓe ta ƙasar Sadi Guben ya ce Erdogan ya samu gagarumin rinjaye a cikin ƙuri'un da aka kada, sai dai bai ba da wani ƙarin bayani ba. Mallakar katin ɗan ƙasa wajibi ne ga kowane ɗan ƙasa, yi ƙoƙari ka mallaki naka. A madadin Abdullatif Abubakar Jos wanda ya tace labaran tare da taimakon Abdullahi Isa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, sai anjima.